Les deux groupes ont convenu de participer à tous les niveaux.
Kakacin jam'iyyar CDS Rahama Mutari Kadri kenan lokacin da yake karanto sanarwar hadin gwiwar bangarorin da ke hamayyar shugabanci bayan shafe watanni ana tuntubar masu bakin fada a ji a wannan jam'iyya da ta tsinci kanta cikin halin wargajewa Alhaji Abdu Amani shine ke shugabancin ɗayan bangaren da suka amincewa wannan sabuwar tafiya
yau ce da suka riba harin da muke ciki haka aka san CDS wanda yake kasan Niger yau ga abin da muka zama dukkan mu uku kadai garin cikin assembly mu muga namu lissayi gwamma mu gaba mu hada kan wuri guda sannan ne za mu cimma burin da muka sa mu gaba
ina makomar matakan da kuka dauka a can baya an koruwa ne an dakatar da wani an maka wani a kotu
mu muka ce wanda ke dan partin ga namu anan yake cikin bureaucratic a cikin jahaiye a cikin jinkoyoyi yake na mata ko na matasa wanda aka kora yau babu dan can kora kowa ya komo rahama rahama cin ta mu ce mu duka
shi ma shagoran bangare na biyu na wannan jam'iyya Abubakar Madugu ya amince da wannan mataki sai dai ya gargadi abokan tafiya akan batun mutunta ka'idodin jam'iyya don cimma gurin da aka sa gaba in ji shi
kundi na farti ya kamata a diba shi duk kurakuren da akwai ciki wadanda ga hana ruwa gudu a diba su a gyara don saboda mu kai kongare wannan lahiya mu kare shi lahiya a zaɓi shugaba waɗanda ga kiyaye doka ga kiyaye abin da take farti ba cikin an takura ma LCDS Rahama ba.
Bangaren ka ya amince da dukkan shawarwarin da aka tsayar
babu zancen bangare yanzu abin da zai sa CDS Rahama ta ci gaba ne shi ne muke nema.
Ya'yan jam'iyyar ta CDS Rahama waɗanda suka halarci wannan biki na ɗinke ɓaraka na ganin abin a matsayin wani ci gaban demokradiyya.
Nana Nasiru Abdul Suleiman dukkan murkun ganin mu da takara ka turo mu sun ba mu manda a zo duk abin da kamata na ci gaban farti a yi kuma muka san mana wanga ci gaban farti na mun kai saboda haɗin kai bai taɓa zama da gasa ba sai dai zan yi gyara.
Ni Salisu Abubakar ka ce mini kan majiya waye yanzu insha Allah ta'ala kibla guda za mu diba kuma insha Allah za mu hidda rahama cikin kunci.
Bangalorin biyu sun damƙa komai na shugabanci a hannun ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar don jagorancin tsare-tsaren taron kongres na ƙasa da ake saran gudanarwa a ranar 21 ga watan nan na Satumba. Sai da CDS Rahama ta ɗora shugabanta Muhammad Usman akan kujerar shugabancin ƙasa a zaben 1992 kafin Abdullabo ya karɓe ragamar jam'iyyar a kotu. Sire Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yanai a jamhuriyar Nijar.